sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 625 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM da Lal FM Niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana za iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi a koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Lahadi 13 ga watan Oktoba shekarar 2019 Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke fara cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanan labarai
Yawan kungiyoyin da ke zanga-zangar goyen bayan demokradiya a birnin Hong Kong ya dan ragu a ƙarshen makon nan yayin da jami'an gwamnati ke ci gaba da kallon masu zanga-zangar a matsayin masu barazana ga tsaro da lafiyar jama'a. Kasar Japan ta tura dabban dakarunta da jami'an aikin gaggawa yau Lahadi don ceto mutanen da suka makale a yankin su kuma shawo kan ruwan da yayi ambaliya sakamakon mahaukaciyar guguwar Hagibis. Kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ce suna shirin tankarar yanayin rashin muhallin fararen hula na lokaci mai tsawo a arewa maso gabashin Syria sakamakon farmakin da sojojin Turkiya suka kai.
Biyo bayan jita-jitar da aka yi ta yadawa a Nigeria akan cewa shugaba Muhammadu Buhari zai kara aure, uwar gidansa Hajiya Aisha Buhari ta mai da martani.
To, ni ban san abin da ya faru ba saboda bani nan. Da kuma shi ne aka ce zai aure ba ni Aisha ba ni ce zan yi aure ba. So su ne ya kamata su fito su fadi ko gaskiya ko ba gaskiya ba. Amma ita wanda aka ce mata za a aure ta din wanda ya gaya mata za a aure ta din nan ba ta yi zato ba yi auren ba. Don sai da ta jira sai da lokaci ya wuce ta ga ba daura aure ba shi ne ta fita ta musanta.
Thomas Sauraro muna tafe da ƙarin bayani. Sannan kuma za ku ji cewa gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umara Zulum ya nuna damuwarsa game da har-haren da 'yan kungiyar Boko Haram ke kai a cikin 'yan kwanakin nan. A jihar Adamawa kuma za ku ji cewa jami'ai sun kama wasu motocin yaƙi guda 6 da aka shigo da su Nigeria ba tare da bin tsari ba. Sannan kuma za ku ji shirin idan ƙwaya ta narke wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. Yawan kungiyoyin da ke zanga-zangar goyen bayan demokradiya a birnin Hong Kong ya dan ragu a ƙarshen makon nan yayin da jami'an gwamnati ke ci gaba da kallon masu zanga-zangar a matsayin masu barazana ga tsaro da lafiyar jama'a. Sun kuma nuna cewa tashin hankalin da 'yan gwagwarmaya suka janyo daidai yake da ayyukan ta'addancin cikin gida. Cikin watanni 4 da suka gabata, harkoki a Hong Kong sun durƙushe sakamakon zanga-zangar da ake yi, wadda wasu lokutan take rikidewa ta koma tashin hankali. Akan abin da masu zanga-zangar ke gani kamar wani kokari ne na gwamnatin Beijing na kwace 'yancin yankin da na jama'a da mazauna birnin da China ke mulka suke mora a ƙarƙashin ƙasa ɗaya amma tsare-tsaren gwamnati biyu. A cikin ruwan sama da aka yi ta shikawa yau Lahadi, sama da masu zanga-zanga 1,000 suka ja layi a saman benayen wani rukunin kasuwanni da manyan shaguna a tsakiyar birnin Hong Kong suna faɗin ku yi yaƙin neman 'yanci. A shalkwatar 'yan sandan birnin, wani gungun masu manyan shekaru da ake kira Silver Haired Marshals sun yi zaman darshan a gaban ofishin don nuna goyon bayansu ga masu zanga-zangar da galibinsu matasa ne. Kasar Japan ta tura dabban dakarunta da jami'an aikin gaggawa yau Lahadi don ceto mutanen da suka makale a yankin su kuma shawo kan ruwan da yayi ambaliya sakamakon wata muguwar guguwa hada da ruwan sama na tarihi da aka dade ba a ga irinsa ba a kasar wanda yayi sanadiyar mutuwar mutane 23 kuma harkoki sun durkushe a birnin Tokyo na wani dan lokaci. Mutane 16 suka bace a cewar kamfanin yada labaran NHK yayin da mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Hagibis su janyo ambaliyar ruwa a tsakiya da gabashin Japan kuma wutar lantarkin kusan gidaje 500 ta katse duk a yankin. An dage matakin takaita saukar jiragen sama a tashoshin jiragen Narita da Haneda, amma an soke tashin jiragen sama fiye da 800 a yau, a cewar kamfanin na NHK, kamar yadda kuma aka dakatar da zirga-zirgar jiragen kasan kamfanin Shinkansen Bullet masu gudun bala'i a wuraren da guguwar ta fi shafa. Hukumomi sun sauke gargadin ruwan sama a yankin Kanto a kusa da birnin Tokyo, inda masu shaguna saka budi wasu kamfanonin jiragen kasa da yawa kuma suka koma aiki. Amma hukumomi sun yi gargadin cewa har yanzu akwai barazanar tumbatsar rafuka a gabashin Japan kuma ruwan na ci gaba da yambarna. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya kira wani zaman gaggawa, ya kuma tura ministansa da ke kula da harkokin shawo kan abubuwan da suka shafi bala'i zuwa wuraren da guguwar ta shafa. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ce suna shirin tunkarar yanayin rashin mahallin fararen hula na lokaci mai tsawo a arewa maso gabashin Siriya, sakamakon farmakin da sojojin Turkiya da dakarun Siriya da ke marawa Turkiyar baya suka kai akan dakarun Kurdawa da ke ƙawance da Amurka. Sabon farmakin da Turkiya ta fara kaiwa ranar Larabar da ta gabata na zuwa ne bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauki matakin janye dakarun Amurka daga yankin. A yayin da gwamnatin Turkiya ta faɗi cewa dakaranta na ci gaba da dannawa cikin yankin a hare-haren da suke kaiwa, hukumar bada agajin Care International ta faɗa wa muryar Amurka cewa kusan mutane 100,000 suka rasa matsugunansu tun bayan da aka fara kai harin ranar Larabar da ta gabata. Tashin hankalin da ke faruwa ya tilasta wa kungiyoyin bada agaji da yawa ba ma'aikatansu umarnin su kwashe iyalansu su bar yankin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Xi Jinping ya kasance shugaban China na farko da ya ziyarci kasar Nepal sama da shekaru 20 da suka wuce. Ana sa ran shugaban zai sanya hannu a wasu yarjejeniyoyi akan manyan ayyukan gina kasa da yawa a ziyarar tasa. A jiya Asabar Xi ya isa kasar ta Nepal daga India, inda ya gana da Prime Minister Narendra Modi. Ana kuma sa ran Nepal za ta yi taka tsantsan a yayin da take kulla dangantaka da manyan kasashe makwabtanta, wato India da China. India na taka rawa a wurare daban-daban a harkokin tattalin arzikin Nepal da siyasar kasar, yayin da China da Nepal suka hada iyakar da ke kewaye da manyan tsaunuka. Jiang Zemin shine shugaban China na farko, wato na ƙarshe, da ya je Nepal kafin shi a shekarar 1996. Shugaban Nepal Birya Devi Bandari da Prime Minister kasar KP Sharma Oli su ne suka je tarbar shi a tashar jiragen saman Kathmandu. A jihar California da ke nan Amurka kuma, jami'an kwana-kwana sun samu nasarar shawo kan gobarar dajin da iska mai ƙarfi ta ƙara bazawa a yammacin jihar, gobarar da ta yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya, gine-gine da yawa kuma sun ƙone, lamarin da ya sa akan dole aka kwashe dubban mutane daga yankin. A jiya Asabar, shugaban hukumar kwana-kwana na birnin Los Angeles, Captain Brandon Silverman, ya faɗi cewa an shawo kan kusan kashi 9 gobarar dajin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau Lahadi ne, uwar gidan shugaban Najeriya Hajiya Aisha Buhari ta koma gida daga kasar Birtaniya bayan ta shafe fiye da watanni 2 ba ta kasar, al'amarin da ya janyo cece-kuce a Najeriya. Jim kadan bayan ta sauka a filin jirgin sama a Abuja, wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya samu damar tattaunawa da ita.
Tare da uwar gidan shugaban Najeriya Hajiya Aisha Muhammadu Buhari, ranki dade muna miki barka da dawowa.
Yawa barka da.
Kimanin watanni 2 da suka gabata an ji shiru ba a jin durerki ko ba a ganinki, kuma ke an san ki cewar kina bayyana kuma abin da yake damunki dangane da sha'anin kusan dukkan al'amura na yau da kullum. Amma yau tuni bin da suka gabata an ji shiru, ranki da dai me faru ne?
To alhamdulillah, na gode ma Allah da
ya maido ni gida lafiya yau kamar da kuka gani da yanzu na sauka kamar shekaru 27 da ya wuce kowani June July yara sun samu hutu dama muka yi tafiya mu yi kamar wajen sati 6 zuwa wata 2 so wanda ya zame mana ne kamar al'ada ne a lokacin da yaran suke hutu amma kan samu lokacin da zamu zauna da yara some few years ago bana samun lokacin da muke zama da yara sosai amma idan za ku tuna duk da haka bai hana ni samun lokaci da yara kamar sati 3-4 haka kamar last year ma na je Spain sanda Zara ta haihu na je wajen ta na zauna na wajen wata 2 na dawo same thing this year ma lokacin zuwa hutunmu ya zo muka tafi gaba daya muka yi hutu daga nan ina ji kamar bana jin dadi sosai na sai na ga likita ya ban shawara sai a duba lafiya na tukunna so daga nan sai na wuce Saudi dama na yi zuwa haji sai na gama mako ndawo sake koma sai na wuce haji daga haji din kuma sai na ji ban jin dadi na sake koma Ingila din to yanzu ina aiki na dabun da likita ya ce in yi aka ce in yi slowing down abubuwan da nake yi so bisa ga haka ne ina so ma in yi ka godiya ta musamman zuwa wajen mai gidana da ya bani SSA masu rika mu hanyoyi da yawa wanda duka ni nake yi da saboda in samu in duba lafiya na kuma in ba yara na lokaci tun ba ma yar autanmu ba.
An yi ta ya madidin cewar shugaba Muhammadu Buhari zai angwance da ministar ayyukan jin kai wato Hajiya Sadiya Umar Faruk ko me zaki ce akan wannan?
To ni ban san abin da ya faru ba saboda bani nan da kuma shine aka ce zai aure bani Aisha bani ce zan yi aure ba so su ne ya kamata su fito su fadi ko gaskiya ko ba gaskiya ba amma ita wanda aka ce mata za a aure ta din wanda ya gaya mata za a aure ta din nan bata yi zato ba yi auren ba don sai da ta jira sai da lokaci ya wuce ta ga ba daura aure ba shine ta fita ta musanta so saboda haka ni ba ni ce ya kamata in ce ko za a aure ko ba za a aure ba don ni already ni mata ne mai aure so ba ruwa na
to amma watanni biyun da ba a jin duriyar ki an yi ta hasashen cewar wai kin yi yaji ne to shin haka batun yake
yaji me yaji so dama zancen da ake yi akan jita-jita tun lokacin da aka ce shi mai gida na bai da lafiya yana asibiti aka bar mutane suka dinga nuna gawa a ambulance aka ce shi ne menene menene nace an san masu yi wannan abu babun da aka musu an san su amma an bar su an bar komai kuma a zube saboda haka so ni wannan ma bai ma bani mamaki ba saboda shi head of state ne amma ordinary mutum yau ya fitar da gawan shi a ce an nuna kuma an san wanda ya abar shi yana yawo so saboda haka komai ma zai iya faruwa
uwar gidan shugaban kasa kenan Hajiya Aisha Muhammadu Buhari yayin da nake tattaunawa da ita a filin jirgin saman kasa da kenan Abuja jim kadan bayan ta dawo daga Burtaniya Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina sai kuma bari mu je jihar Borno yayin da hadaddiyar kwamitin dattawa da na wakilai akan harkokin soja suka ziyarci jihar a karkashin jagorancin Sanata Muhammad Ali Indume gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya nuna damuwarsa game da har-haren da ƴan kungiyar Boko Haram ke kaiwa ga wakilinmu Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani
Yace jami'an sojan da ke yaki da yan kungiyar Boko Haram a wannan shiya na kokari sai dai akwai bukatar ƙara kaimi daga cewa an kawo ƙarshen har-haren da yan kungiyar Boko Haram din kan kaiwa kan jama'a
We had a military attack yesterday in Borno credible information revealed that the military were able to repel the attack but the question is that would the situation remain like this there is need for us to now look into a more permanent solution
Yace ko a ce ma mun samu kokarin bayanai da ke nuni da cewa akwai wani hari da kungiyar Boko Haram suka kai jiya garin Gubiyo sai dai jami'an sojan mu sun barar da wannan harin amma ban tabbayar anan shine har tsawon yaushe za mu ci gaba da kasancewa cikin wannan lamari dole ne mu samar da mafita da zai kawo ƙarshen wannan lamari kuma yanzu ma kuke shaida mun cewa jata commander ya garzaya zuwa Magumeri don ya fuskanta wasu maharan a garin na Magumeri Kamairi. Dole mu samu da mafita game da irin wannan lamari a haka. Yace muna yabawa ayyukan su da cewa an fuskanci hare-hare da dama cikin makonni uku da suka gabata, musamman ma waɗannan ƙananan hukumomi uku. Amma jami'an sojan sun barar da kusan kashi 90 da irin waɗannan hare-hare da hadin gwiwar civilian JTF dinmu da kuma maharba. Muna yaba musu kwarai da gaske, kuma muna yabawa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari game da inda ya maida hankali kan al'ummar mu. Amma tambaya mafi muhimmanci anan shine, zamu ci gaba da kasancewa haka ne? Amsar anan shine a'a. Dole ne mu sa ma al'ummar mu mafita, a cewar gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum.
But the most important thing that we should think of is that can we continue like this? The answer is no.
Senator Muhammad Ali Dumide shine dan majalisar dattawa da ke shugabantar committee jami'an sojan.
Mun zo mu gane wa kanmu, mu idon mu, mu ji kuma daga wajen wayanda suke fatatuka, har da kuma yan jarida da kuke aiki a nan, cewa menene ne gaskiyar maganan, menene za a yi a kawo ƙarshen wannan abun, kuma menene matsalolin. Kuma kamar yadda ka sani, cewa wannan abu ne ya shafi fannin tsaro, saboda haka wayansu maganganu ma ba za mu faɗa a radio ba. Amma mun bigin din abun yanzu mun ga inda matsalan yake, kuma za mu kai wa wayanda ya kamata rahoto akan abun da ya kamata a yi. Za mu tabbatar da cewa abun da ake bukata ya shiga cikin kasafin kuɗi don a kawo ƙarshen wannan matsalan da muke fama da shi.
An kare dai kamar me kuka gano ne ke kawo wannan tarnaki wajen kawo ƙarshen wannan matsala? Kusan shekara 10 kenan ana yaki da mayakan Boko Haram a Najeriya.
Ai, kamar yadda na gaya maka ne, yakin Boko Haram ana yaki ne da wanda yake so ya mutu, da wanda kuma gashi nan yana aiki ne ba bisa ga abun da yake da shi. Duk da kasawan abun da yake da shi yana iyakar kokarinsa, kuma ba a fahimci abun ba. Amma yanzu an gane cewa wannan abun fa ya kamata daya a kawo shi karshe, na biyu akwai abubuwan da ya kamata, kamar da nace, ya shafi tsaro ne wanda dole sai an samu su tukuna kafin mu ce an kawo karshen wannan. Amma ka san matsalan da ake da shi yanzu babba, ba wai shine a ce an yi nasara akan Boko Haram ba, wato a ce an ci nasara akan Boko Haram, amma Boko Haram bai kare ba. Maganan yanzu shine ya za a karasar da shi, kuma ina ganin insha Allah za a karasar da shi ba lokaci mai yawa ba.
Wannan matsala na hare-haren yayin gungiyar Boko Haram dai a iya cewa na ƙara ƙaruwa, ganin yadda kusan duk wayewan gari aka kai hare-hare kan ƙananan hukumomi daban-daban, musamman ma arewacin Borno, da cewa jami'an soja na dagila irin waɗannan hare-hare. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Gaida Haruna Dauda Biyu daga Borno, bari mu kuma mu leka makwabciyar ta wato jihar Adamawa, inda jami'an hukumar custom da kuma sojojin Najeriya da ke kula da iyakar Najeriya da kasar Kamaru daga yankin jihar Adamawa suka kama wasu motocin yaki guda 6 da aka shigo da su Najeriya ba tare da ka'ida ba, batun da ya jawo cece-kuce ta fuskar tsaro. Ga wakilin mu Ibrahim Abdul Aziz da ƙarin bayani.
A makonni biyu da suka shige ne, jami'an hukumar custom da kuma na sojojin Najeriya da ke lura da wani wurin bincike akan iyakar Najeriya da kasar Kamaru ta jihar Adamawa suka kama wasu motocin yaki guda 6 da aka shigo da su Najeriya ba tare da bin tsari ba, batun da ya jawo cece-kuce ko da yake daga bisani hukumomi a kasar sun ko tabbatar da cewa motocin yakin mallakar kasar Amurka ne da yake mika waɗannan motoci a madadin gwamnatin Najeriya ga kasar Amurka. Controller hukumar ta custom mai kula da jin Adamawa da Taraba Mr. Kamardin Ulumo yace mika motocin ya biyo ban umarni ne da suka samu daga ofishin mai bayar shugaban kasa sha ta fuskacin hakokin tsaro NSA.
Directive to release the vehicles to you, and as you said, definitely there is no doubt that some things were left undone. And
yau zamu mika waɗannan motoci guda 6 sakamakon umarnin da muka samu daga mai bayar shugaban kasa shawara ta fuskacin harkokin tsaro bisa tattaunawa da diplomasiyan da aka tsakanin Amurka da Najeriya.
That's why the directive came that all things are sorted out to ensure or should that we assist you in all possible ways to ensure that they are evacuated via Yola International Airport.
Ita ko da take karɓar waɗannan motoci a madadin kasar Amurka, Kathleen Fitzgibbon da ke zama mataimakiyar babban jami'in sashen hulɗa da ƙasa, wato Deputy Chief of Mission na ofishin jakadancin Amurka a Najeriya, ta koya ba da haɗin kan da Najeriya ta bada na sakin waɗannan motocin yaƙi guda 6. Jami'ar ta ce motocin suna kan hanyarsu ne zuwa sansanin sojin Amurka da ke Nijar, inda aka shirya kai su.
Yeah, I just have to say thank you from from U.S. government perspective, we couldn't have had any better friends on the ground than the team that's here. And we know that it came as a surprise. It came as a surprise to us as well. And I think that it's because of our good relationship between our government and your government that we were able to quickly find a solution. And it's a little bumpy at times, but I think in the end, everything's going to work out so that they can get to our troops in Niger, which is where they're destined for.
Muna gode wa Nigeria bisa fahimtar juna na diplomasiyan da ke akwai. Waɗannan motocin za a wuce da su ne zuwa Niger. Muna godiya bisa haɗin kai da kuma kulawan da aka yi da motocin.
I can't tell you how grateful we are.
An dai mika motocin ne akan sa idan wasu manyan sojin Najeriya da kuma na ƙasar Amurka da ma jami'an hukumar DSS. To sai dai kotuni masana da kuma masu fashin baki suka so mai da martani game da wannan lamari. Yakubu Musa, wani ɗan jarida ne da ke bin diddigin hakokin tsaro, ya ce shigo da waɗannan motocin yaƙi ta Najeriya na ko azaya tambayar zargin da ake narar da wasu kasashe ke taka a balahir Boko Haram.
Wannan abubuwan shi ke kawo tunani mutane sai ga suna cewa ana taimakawa Boko Haram musamman kasashe manyan kasashen duniya. Kamar motan tun yanzu an ce za a kai su Niger daga Kamaru an biyo da su ta Najeriya kuma ba shaida hukumomin Najeriya ba aka kama su. Aga da yawa suka tuna mutane ta zargi cewa kawai ana so a kaiwa Boko Haram. Dama an sha zargin kasashen waje suna tallafa Boko Haram. Ƙasa kamar Amerika ya kamata in za ta kai wayannan makaman ai ya kamata ta san ƙa'idojin da ake bi a kai su. Musamman tana da jiragen sama masu ɗaukan manya-manyan kayayyaki kamar wannan ta kai inda za ta kai. Ba sai an ɗau hayan tireloli ba ana duka ana ratsa a cikin ƙasa. To kaga irin wayannan abubuwan ne yake kawo zargin. Kuma yanzu ba san me aka yi ba kawai aka zo aka ce ai an gano na Amerika ne kawai an maida musu kayansu. To kai dai kawai Aisha ne an cuci ba kai.
Kuma da menene yanzu ka an zura ido a ga yadda za a tafi da waɗannan motoci? Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Gaida Ibrahim Abdulaziz, masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agoganmu ya ce karfe 11:22 ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin Idan Kwaya ta Narke, wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu kawo muku rahoto na musamman da wakilinmu Hawwa Umar ta hada mana akan yawan shaye-shayen miyagun kwayoyi a tsakanin matasan Najeriya da kuma irin illolin da yake yi wa jikin dan adam. Haka kuma za ku ji irin kokarin da hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi to NDLEA take yi tare da goyon bayan gwamnati da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu. Hawwa, gare ki.
To amali da miyagun kwayoyi wani abu ne da ya zama ruwan dare musamman ma a tsakanin matasan Najeriya, wanda hakan ke da matukar illa ga lafiyar masu wannan ɗabi'a. Shaye-shaye na faruwa ne daga lokacin da mutum yake shan magani ba bisa umarnin likita ba, ko kuma shan magani ba bisa ka'ida ba. Azantawar da nayi da ƙwararren likita Dr. Imam Malik Barau ya shaida min irin illolin da ake cin karo da su sakamakon wannan mummunar ɗabi'a ta shaye-shaye, inda ya jaddada cewa yakan shafi wasu ɓangarori na jiki. Dr. Barau ya ƙara da cewa shaye-shaye kan haifar da matsalar da ka iya sa mutum ya rasa ransa, tare da jaddada irin koma bayan da hakan ke yi wajen ci gaban al'umma.
Akwai abu da ake ce ma depression, mutum ya shiga cikin shi depression. Wani ma abu ne wanda zaka ga mutum an ce oh mutum ya kashe kanshi, mutum ya yi wani abu da ya illata kanshi ko ya nemi ya kashe kanshi. To depression wani abu ne na cikin kwakwalwa da zai shafi ka ji kawai ba ka san kowa, ba ka san ganin komai, ba duk irin waɗannan abubuwan. Da kuma mutum zai fara depression ɗin akwai mood swing wanda kuma ya ɗan shafi mutum ya kasance kullum cikin ɓacin rai, akwai kasala.
Duk waɗannan illoli ne na shaye-shaye kenan.
Abubuwa ne sosai, banda kuma wasu part na jikin mutum da mutum zai fara samun matsala da su. Kamar irin su kidney ɗinnan, ana samun su liver ɗinnan, akwai blood short eyes ɗinnan da mutum zai rinka ɗan samun kamar jini na tume daga cikin ido. Akwai paranoia wanda mutum zai rinka kasancewa kamar taɓarɓe ko ni abu gashi daidai amma shi a wurin shi kawai ba a tauta mashi ba ba daidai bane ba sannan wasu kuma takan zama sukan samu aggressiveness wanda zaka ga cewa kawai su tausha hankali suke nema bala'i suke so da sauran su yana mera su kamar dai mahaukata da hallucination wanda ba san abu bai wuri amma yanzu za a ce akwai kaza wurin nan cikin waɗannan abubuwan banda kokalwa da take sakin samsatai enzyme akwai samsatai enzyme da take saki wanda idan an ce ta saki kwara biyar in ka ci abinci shine daidai shi kuma shaye-shaye idan ka sha shi sai ta saki dubu sannan in ta saki dubu din wannan hey nan wannan sai nan kamar a ce zaka fito daga gida ne zaka shiga cikin gida ka san ga ɗakin ka ga falo ga kitchen zaka shiga ɗaki zaka fito zaka je falo zaka fito zaka je kitchen to amma wannan abin idan ta saki shi da yawa idan ka fito din mutum ka shiga daki sai ka cikin ka a kewaye sai ka to irin waɗannan abubuwan a cikin kokalwa suke
to idan na fahimce ka dai kamar irin illolin da shi wannan shaye-shaye ke jawowa yana da nasaba da kokalwa
yana da nasaba da kokalwa sosai
to
yana da nasaba da kuma zuciya ita kanta
na ɗaya daga cikin illolin shaye-shaye yakan sa mutum ya haukace ko kuma ya rasa hankalinsa
yana haukacewa yana rasa hankalin gaba ɗayansu saboda idan aka haukace shine za a yi ta abubuwa rasa hankalin kuma za ka iya kaje ka faɗi ka suma a wani waje wurin faɗuwan ma ka san inda za ka faɗin ka shiga kewaye ka faɗi kanka ya bugi famfo
a nasa ɓangaren mataimakin superintendent na hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi wato NDLEA Muhammad Umar Shamsuddin ya bayyana irin ƙoƙarin da hukumar ke yi tare da goyon bayan gwamnati da kuma haɗin gwiwa da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu domin kawo ƙarshen matsalar shaye-shaye a Najeriya.
Gwamnati tana ba da ƙarfin gwiwa sosai wajen tsawata ma mutane da suke mu'amala da waɗannan abin sukan ba mu dama. Yika ne sukan karfafa mu da kayan aiki su amfani da su bindiga motoci zuwa muna shiga cikin yan daba yika ya mu fito jihar Kano ma da yake ina nan Kano ne ita ta ba da tallafi 100%.
To wasu daga cikin matasa 'yan Najeriya suna ganin kamar ita hukumar wato ba ta yin abin da ya kamata don wasu sun nuna mana cewa ma kamar hukumar ba ta da rehabilitation center kamar yadda ka faɗa to yaya abin yake?
Muna yi ya gwargwado akwai shi ba wai babu ba ne amma gaskiyar maganan wa'innan rehabilitation centers inda muke magana ba wai suna nan da irin standard irin ƙasashen waje ba ne. Da yake a ƙasarmu mu Najeriya yau ba a damu da su kula da ma'aikatanmu ba mu yi ƙoƙarinmu ba tare ma da tallafi daga wajen gwamnati ba da yake abin ya zama annoba yanzu a gari sai mun tashi ba ma wai sai gwamnati sun ce me ba mu mu dan waje ne wannan yakin saboda abin yanzu ya zama wani annoba kin ga yanzu mu'amala da kayan maye ba 'yan shaye-shayen ba ne kaɗai. Da ni da ke duk ya shafe mu saboda yanzu an ganin gaskiya da ni da ke aka bincika zir'an ba za a rasa masu mu'amala da wannan kayan ba to kin ga ba sai mun jira gwamnati ba so ban mun yi rubutu mun gaji gwamnati ba ta ba mu wannan tallafin so ya daidai gurgudu abin da muke da shi mukan fita mu je mu yi aikin nan kuma mu biya ma gwamnati bukata har mu kai musu a ƙarshen wata ko a ƙarshen shekara mu kai musu report.
To tunda a farkon hirar mu ka nuna mana cewa gwamnati tana baku gudunmawa wajen baku kayan aiki da motoci.
Tana kokari amma mu akwai abin da muke so a bamu har yanzu ba a bamu ba. Baki ga wa'ansu mutanen da wa'annan ɗan shaye-shaye suke amfani da shi wani lokaci mu bamu da shi.
Shaye-shaye abu ne da ke da matukar illa a dukkan fanni na rayuwa kama daga ci gaban al'umma, ci gaban ƙasa, matsalar tsaro da ma ƙalubale ga lafiyar ɗan adam.
Masu sauraro a nan za mu da sa'aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakiliyanmu Hauwa Umar da ta haɗa mana rahoton na musamman sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti kuma ta ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe, kafin mu kammala shirin namu ga Maryam ta dawo da labarai a takaice.
Yawan kungiyoyin da ke zanga-zangar goyon bayan demokradiya a birnin Hong Kong ya dan ragu a ƙarshen makon nan, yayin da jami'an gwamnati ke ci gaba da kallon masu zanga-zangar a matsayin masu barazana ga tsaro da lafiyar jama'a. Sun kuma nuna cewa tashin hankalin da ƴan gwagwarmaya suka janyo daidai yake da ayyukan ta'addancin cikin gida. Cikin watanni hudu da suka gabata, harkoki a Hong Kong sun durƙushe sakamakon zanga-zangar da ake yi, wadda wasu lokutan take rikidewa ta koma tashin hankali.
To masu sauraro, baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma wani makon za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Lainat Sahilu da suka haɗa shirin da injiniyan namu na yau John. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
VOA Afrique avec la meilleure musique.